Wai a takaice misali kamar shege in ya mutu ya bar dukiya, ƴaƴansu za su iya gada? Za su iya gada. Haka ɗan da aka yi li'ani in ya mutu ya bar dukiya, uwarsu za ta yi gadan shi. Amma uban da aka yi li'ani da shi, wannan shi daman ba ɗan shi ba ne, bayya da gadan shi, shi ma bayya da gadan shi. Takan iya yiwuwa wani bai fahimci ba menene ma'anar li'ani. In aka ce li'ani shine lokacin da mutum ya tuhumci matarsa da alfasha, ta zo da ciki kace ba naka bane, ko kuma kace ka tsantsanta da ita kace kawai wato fasika ce, ma'ana ta je ta yi zina, kai kuma ba ka da shaidu, ka tuhumce ta da alfasha. To anan sai a je gaban alkali ka wanke kanka, ta wanke kanta. A farko za ka yi rantsuwa hudu kana shaidawa billahi allazi la ilaha illa huwa, wance ta yi zina. Cikon ta biyar sai ka tabbatar da cewa wato tsinewar Allah ta tabbata a kanka in har ba ta yi zina ba. Sannan ita sai ta yi ita ma rantsuwa hudu tana shaidawa da Allah, tana cewa ta rantse da Allah ba ta yi zina ba, sai ta yi rantsuwa hudu. Cikon ta biyar sai ta shaida cewa fushin Allah ya tabbata a kanta in har abinda mijinta yake tuhumarsa da shi wato yana daga cikin masu gaskiya cewa ta yi zina. Idan shi ya yi wannan rantsuwa biyar, ita ta yi wannan biyar, to a wannan lokaci ita haddi ya sauka daga kanta, shi ma haddi na kazafi ya sauka daga kanshi. Sai a raba aurensu, ko kuma mu ce auren ya rabu har abadan abada ba aure tsakaninsu. Shi ne malamai suka ce ko su biyu suka rage a duniya ba aure tsakaninsu. To a wannan lokaci inda a ce ita ta ki rantsewa shi ya rantse, to anan gaskiya yake kenan akan abin da yake tuhumarta da shi, sai a jajjefe ta har ta mutu. Idan ko shi ya ki rantsewa ita ta yi rantsuwar, shi kuma sai a masa bulala 80 kazafi ne mata kenan, mutuncin ta ne yake neman ya daudada. Wannan shine ake cewa li'an, kamar yadda Allah ya tabbatar mana da hukuncin sa a cikin suratul Nur. Waya halatta ku kulla mu'amala, mutum ya sayi babur ya baka, ka je ka yi aiki da shi a cikin yini sannan ka kawo masa balas. Misali ya dura maka ya ce duk yini na Allah shi ka biyu za ka kawo masa. In akan haka aka kulla wannan mu'amala ba ta halatta, mu'amala ce haramtacciya. An gane, ya baka babur ya ce duk yini na Allah shi ka biyu za ka kawo mu, wannan baya halatta, domin akwai nau'i na zalunci a cikin wannan mu'amala. Iyayen da ya dace a yi a shari'a, na sai wannan babur na baka, je ka kai aiki da shi, abinda ka samu a cikin yini za a kasa kashi uku, ni ina da kashi biyu kai kana da kashi ɗaya, ko kuma za a raba tsaka, ni in ɗau rabi kai ka ɗau rabi. Kenan in jikka goma na yi a yini, ni jikka biyar kai jikka biyar. In jikka guda na yi a yini, ni dala 100 kai dala 100. In ka ga bana kawo kudi da yawa, in ka ga dama ka karbe babur ɗinka ka ba wanda zai kawo maka. Amma maganar ka dora ma mutun cewa duk yini na Allah kaza zaka kawo mu, wannan baya halatta. Akwai nau'i na zalunci a cikin wannan mu'amala. Takan iya yiwuwa yayin sati ya kwance ba shi da lafiya, ko kuma babur ɗin ya zama to yini guda a baci, dole kuma sai na kama shi kabi ban yi aiki da shi ba, rashin lafiya ta kwantar da ni misali, ko kuma babur ɗin ya samu wata matsala ban je ba na yi aiki da shi. Shikenan kawai kai iya abinda ka sani, du'a yini da yamma in kawo maka jika biyu, ko na yi aiki ko ban yi aiki ba. Yin haka baya halatta. Ta yanda yake halatta shine kamar yanda muka yi misali a yiyar jejjeniya, kai kana da kaso kaza, ni ina da kaso kaza, iya abinda aka samu za a raba shi kashi biyu, in ɗaurabi ka ɗaurabi, ko a fasa shi kashi uku, ni mai dukiya in ɗauki kashi biyu kai ka ɗauki kashi ɗaya. In ka yarda ka amince a kan yarjejeniyar da muka yi, a kan haka za a yi. Sh shi yasa za ka ga su da yawa abin baya albarka, saboda ba a biyo ta kan ka'ida ta shari'a. Yaro nawa aka sai baburkin aka bashi a goma, sai an yi sa ake samun uku wanda za a kwashe lafiya. Na wai dangane da hadisi da mu ya gabata, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, shin wai riwaya ta khairul quruni qarni ta inganta? Wannan ba ta inganta ba. Na cewa khairul quruni qarni, iya abin da ya inganta khairun nasi qarni, ko kuma khairukum qarni, wannan shine ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma lafazin khairul quruni qarni wannan shi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Wai misali ka duka za ka yi sujada, liman yana ɗagowa, abinda za ka yi kai ma sai ka je ka yi, an gane ku? Ko da daga sujada ta biyu ce yake ɗagowa, misali kai da aka yi ruku'u sai tunaninka ya gushe, liman har ya je ya yi sujada ɗaya, ya je ya yi ta biyu, zai tashi ya kawo wata raka'a ta daban, sai kaga zai dago daga sujada ta biyu, ko ya dago, abinda za ka yi sai ka iske shi ka je ka yi wannan sujada ta biyu, an gane ko? Sannan kuma ka taso ka bi shi. Amma in ya je ya yi wannan sujada biyu har ya dago, kai baka je ba ka yi, ya gama karatu zai duka zai yi ruku'u, to wannan raka'a sai dai ka jefar da ita a ƙarshe ka zo da wata maimakon ta, domin ya riga in dai ya yi ruku'u ya shiga kenan wata raka'a ta daba, domin raka'a ta musamman tana tabbata shine da sababin yin ruku'u. Amma in dai bai kulla ruku'u ba, kana iya yin wannan aiki sannan ka cin masa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen hadisin Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya fara musu yadda, a cikin wannan babi wanda ke bayani dangane da fadala ta yunwa da kaushin rayuwa. Tare da cewa dai bayani ya gabata, yunwa ba ta da wata fadala, inda tana da wata fadala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai nemi tsari da ita ba, domin na daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yau da gobe, yana neman tsari da kariya na Ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da yunwa, domin cewa yunwa ita ce mafi sharrin abokin kunci, saboda duk mutumin da ya kwanta da yunwa to bacci ba zai halarci idansa ba, zai kwana dai yana juye-juye. Hadisin da muka tsaya muka gama bayani a kansa shine hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yabitu al-layaliya al-mutatabi'ata qawiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwana wato darare waɗanda suke masu bibiyar juna qawiyan, manzon Allah yana cikin sa na tamfare da yunwa. Lafazin qawiyan ai khawiyal batni lam ya'kul, ma'ana cikin sa yana wuhintacce bai ci komai ba, domin lafazin qawiyan ma'khuzun ne min at-tawa, in aka ce at-tawa shine al-ju' ma'ana yunwa, an gane ko? Shine yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yabitu al-layaliya al-mutatabi'ata qawiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwana wato darare masu bibiyar juna, wato halin yana da yunwa ba tare da ya ci komai ba, sai yace wa ahaduhu la yajiduna asha'a, iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana da kwanuka suke kwashewa ba sa samun abincin dare. Kamar yadda bayani ya gabata, shi lafazin al-asha shine abincin da ake ci bayan magariba, an gane ko? Idan aka ce al-gada shine abincin rana, idan aka ce al-fudur shine karin kumallo, to shine anan yace wa ahaduhu la yajiduna asha'a iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kwana da kwanuka ba sa samun abincin dare sai yace wa kana aktharu khubzihim khubza sha'ir mafi yawan gurasar iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurasa ce ta sha'ir kamar yanda bayani ya gabata sha'ir wata kwaya ce wadda halittarta na kusa da halittar alkama ana noma shi a rike shi a matsayin abinci shine muka yi misali anan kamar a ce burodi wanda yake na dawar gona ai kaga akwai tazara akwai bambanci tsakanin shi da wato burodi wanda yake na fulawa ko kuma mu ce na alkama ko kuma misali nan kusa kamar misali tuwon hadi da tuwon dawa ai ba kai ba suke ko a ce tuwon dawa da tuwon shinkafa ai ba kai suke ba to mafi yawan abincin iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in har abincin ya samu to gurasa ce wadda take ta sha'ir wanda in kai bako kunyar ka kai masa ma kake kamar yanda yanzu in kai bako a gidanka a ce dawar gona ce aka tuka ai zaka ji kunyar ka dauka ka kai ma bakon ka irin wannan abinci to dan haka kasancewar wannan hadisi na nuna mana irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rayuwa wadda take kuntatatta kuma da yanda yake kyamar wannan rayuwa ta duniya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hannunsa bane kula da al'amuran duniya akan cewa sai ya tara ta iya abin da yasa gaba ita ce makoma lahira anan da yace wa ahaduhu la yajiduna asha'a iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba sa samun abincin dare da zasu ci me zamu iya dauka na darasi ana na'am abinda zamu iya dauka na darasi anan fadla ta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wata daraja wadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ribanta da ita wato shine juriya akan dukkan wani abu wanda yake na wahala tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin yin fushi akan yanayin da suka samu kansu a cikin kunci yanzu a yau ka kaddara kai ne kake da mace idan aka wayi aka kwana yau ba a ci ba gobe aka kwana ba a ci ba jibi ne ba za a kwana ba a ci ba wani bai ji ku ba din yanda za a yi sai ta fito ta tona wannan asiri kai kaddara ba ma ba a kwana ba a ci ba a ce ga rugo ne ka kawo mata ko wani abinci can daban yau a ce a ci kanzo gobe a ci kanzo jibi a ci kanzo sai ta fito ta faɗi ai ni ba zan iya zama ba kawai kullun abinci bayan da ɗabi'a ta ta saba ba to dan haka su anan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk kwanukan da za a kwashe ba a samu abin da za a ci to wannan sun jimre sun san menene suka sa gaba abinda suka sa gaba shine wato makoma lahira ita wannan rayuwa ta duniya lokaci ne wanda yake kayyadadde an gane ko duk wata wahala wato tana da karshe to dan haka kasancewar anan shine ya kamata mace mu'mina ta dau darasi lokacin da aka kasance yanayin da mai gidanta yake ciki yanayi ne wanda yake na kunci ya buga ba a samu abin da za a ci to abin da yafi dacewa akan ta dau hakuri kamar yanda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke jimrewa yanda hadisi ya gabata Aisha Allah ya kara mata yadda ke cewa wata biyu zuwa wata uku muke kwashewa mu iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tukunya bata hau ba urwa yace to me kuke ci ya Aisha tace al-aswada an gane menene abincin ku tace al-aswada bakaken nan guda biyu wato shine dabino da bakin ruwa mu ci dabino mu sha ruwa kawai shine abinci tace sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wasu makwauta wanda a wajensu akwai dabobi waɗanda ake kiransu da sunan wannan maniha manayi jami ne manayi ko kuma mufrad ɗin sa kace maniha waɗannan makwauta suna da dabobi wanda ake ba mutum ya kiwata dabbar shi yayi amfani da nono to in sun tatsa idan sun raga sai su aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saura to maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dangana